kai baba wai ka duba wai gayan nan wai ni zan aike shi yake zuwa wai gayan nan in ba dan ma akwai dalili ba ya isa ya gani ni da nake kasan waje nake chilling da su Tupac da su Biggie da su John Cena da su Drake da su Lil Wayne kawai ni ina kasan nan ne kawai because GY ga gani GY kawai amma ba da mu dan ya gana a Nigeria ne
GY
amma ba haka kawai bane
GY
da ana cin fori rice yanzu an koma cin local rice
GY
abba S boy ya tsana cousins
GY
most mass teachers weekend
GY
Lil Prince na da Mercedes amma dai ya fi son hawa a chapa
GY
generator a nepa ovi
GY
T Swag is the king of the street
GY
guys na gay babes out in but drink pure water and buy them juice guys sonya iya wanka ko I'm being suya at night mkaki radi JAB ashoka tana dermishi bouncers ana chemu mama's boy mariam waziri sugar kunga priti saada tutarike ma youtube utako nache akwai delili akwai delili nache akwai delili basu sani bane akwai delili nace akwai dalili akwai dalili nace akwai dalili basu sani bane akwai dalili John Jazzy ya ce zai mun beat but ni na fi son na Ovista my brother say no to drugs in this life try make money an kira ni video shoot kawai na gaga yana shooting the Infinix diesel ne gomnan arewa mata na son zuwa biki Titi bade yao hadira pia kuma na san aure mata ku rike gayunku gayu ku rike matanku kunga hadiza tu gabon na san shanko vi every night go MD na kyauta marsandi auta waziri kuma na san canja mota nace akwai dalili akwai dalili nace akwai dalili basu sani bane akwai dalili nace akwai dalili akwai dalili nace akwai dalili basu sani bane akwai dalili
why